Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Na'am. Zamu ci gaba kuma muna cikin magana akan inna ma laita wal musnad al muttasil li isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin sai ce wa ma bi sami kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa wal muttasil. Darasi wannan shine darasin mu na uku ne ko? Shine darasin mu na uku a cikin wannan daura da muke gabatarwa na manzumatul baiquniya na al-imam Umar Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni rahmatullahi alayhi. Mala yace ma bi sami kulli rawin yattasil isnaduhu wa ma bi sami kulli rawin, duk abunda kowane rawi ya ji yattasil isnaduhu lil mustafa, wato sanadin shi ya kai har zuwa ga al-mustafa alayhi salatu wassalam. Fal muttasil shine da hadisi muttasil, kamar ya sake maimaita abu ne, ina fata an gane. Tunda can mun ce akwai ana buƙatar ittisalu sanadi ko, to sai maka bayani ana wa ma bi sami kulli rawin, duk abinda kowane rawi ya ji wani ya ji ga wani, wani ya ji ga wani, yattasil isnaduhu lil mustafa, kuma sanadin shi ya sadu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yace fal muttasil, wannan shine hadisi muttasil. An gama da wannan ko? Malan sai yace musalsalun ulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba anil fata kadhaka qad haddathanihi qa'ima wa ba'da an haddathani tabassama. Wannan shine ake ce masa hadisin musalsal, hadisi mai ban sha'awa kenan. Yawa, yace musalsalun, hadisi musalsal, sai yace kul, kace ma ala wasfin ata shine allazi ata ala wasfin, ma dinna allazi ne, ina fata an gane. Ai shine wanda yazo akan wata suffa, kamar wani irin suffa da annabi ya faɗi magana, a yanda ya faɗi maganan da sahabi ya tashi shi ma sai faɗi yanda annabi ya faɗa, tabi'i yanda sahabi ya mishi har zuwa kan ainihin rawi na ƙarshe. Misali yace kazaka qad haddathanihi qa'iman, kamar a ce ai ya bani labarin yana tsaye na o mislu ama wallahi, misali ama wallahi, sai shi mai ruwaya yace na rantsi da Allah an ba'anil fata wani ya bani labari, bi ma'ana lokacin da annabi ya faɗi hadisin sai da ya rantsuwa yace wallahi kaza, haka sahabbai suka ji. To sahabi ne tashi gaya wa tabi'ai yace wallahi, ina fata an gane, annabi ya ce wallahi kaza. To shi ma wannan tabi'in da ya tashi ga tabi'u tabi'ina yace wallahi, Abu Hurairah ya ce wallahi, annabi ya ce wallahi kaza, ina fata an gane. Haka shi ma wanda ya ji daga wajen tabi'u tabi'ina shi ma sai irin wannan yace wallahi, Maliku ya ce wallahi, ina fata an gane. Qatada ya ce wallahi, Anas ya ce wallahi, annabi ya ce wallahi kaza. Shine mislu ama wallahi an ba'anil fata, misalin wallahi an ba'ani akhbarani kenan, shine annaba labari, anin naba'il azim, amma yatasaluna anin naba'i dangane da labari al'azim mai girma. To an in an ce annabahu, shi yasa a wani litarba yanzu ga an ce madadin qala haddathana sai a ce qala an ba'ana, kamar bai haƙi ya kawo wannan qala an ba'ana, shi yasa ya amfani da shi ana mislu ama wallahi haddathani al-fata, shine wallahi an ba'ani al-fata, kun fahimci abu? Sai ce kazaka, haka nan kuma qad haddathanihi qa'iman, yace tabbas lokacin da ya bani labarin yana tsaye shi ma sai tashi ya tsaya, annabi da ya ba su labarin yana tsaye, to sai sahabi zai ba da labari sai ya tashi ya miƙe dan annabi lokacin da ya faɗa shi ma tsaye, to shi ma tabi'i da ya tashi ga tabi'u tabi'i ne sai tashi ya tsaya, ko da ko wa a zaune yake yace ai Imam Zuhuri ya bamu labarin yana tsaye shi ma yace wani ya bashi labari yana tsaye annabi ya ba su labari shine kaza haqad haddathani qa'ima aw ba'd an haddathani ko kuma bayan ya bani labarin tabassama sai murmushi to duk sahabi sai ya murmushi ya faɗi hadisin annabi na gama ba da labarin sai ya murmushi shi ma wannan da ya bada labarin sai ya murmushi haka tabi haka zai taho a salsala shine musalsalu dan ce hadithun musalsalu shine wannan zaka ji Dr. Ahmad Bibi ke sai ce haza hadithun musalsal kawai sai ya ci gaba in ba ka gane ba ya rige naka ce dalibai dai sun gane ba za ka bata masa lokaci ba shi yasa nace amfani mu wannan abun kenan kaga yanzu da an ce hadisi musalsal wani ba zai ce min malam mai hadisi musalsal ba yana tambaya an ce ka samu dan bauchi an jima ko malam Yusuf yawwa to shine hadisi musalsal misali ka dauki hadisin Mu'az ibn Jabal annabi ce ya Mu'az wallahi inni uhibbuka ya Mu'az na rantsa da Allah ina son ka sai ce la tada ko la tada anna dubra kulli salati an taqula allama inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatika to shi ma Mu'az da ya tashi ga wani sahabi yace a wani tabi'i yace wallahi inni uhibbuka sai ya bashi labari to haka hadisin yayi ta zuwa da wallahi inni uhibbuka shine hadisi musalsal idan ka dauki hadisin da yazo cikin sahih muslim wannan sahabin da yazo shi yace halaktu na halaka annabi yace me halakar da kai yace na afka mata na da rana cikin ramadana annabi yace kai ka fara azumi 60 yace to 60 30 ma ya gagara balle 60 kai kafara na yanta baiwa bai da shi ka ce yadda miskine 60 babu kuma ya samu tsuri ya zauna yace shi a samu masa yadda zai kaga da aka kawo abun sadaka aka ce je ya raba sai ya fi kowa bukatan wannan abu gashi ka dauka ka je ka raba miskine 60 yace duk Madina ba wanda ya kai shi bukata to shi da annabi yayi dariya har sai da hakwaran shi suka bayyana yace hatta badar an yabugo to sai yace dauka ka je ka ciyar da iyalanka a matsayin kafara to duk sahabin da ya bada labari in yazo daidai nan shi ma sai yi dariya hatta badar an yabugo haka tabi'ai haka atba'u tabi'ina shine abu da an haddasa ne tabassama bayan ya bada labari kuma sai ya murmushi to a takaice da hadisi musalsal yana daga cikin abinda malami suka ce kawai yazo da wata siffa ko wani yanayi kamar hadisin wa kana muttaki'an fajalasa da annabi yana magana akan kaba'irul zunub yana kishingide da yazo kan maganan ƙarya sai tashi ya zauna yace ala wa qaulul zur ala wa shahadatul zur ala ku saurara da maganan ƙarya da shaidan ƙarya yayi ta memetawa har muka ce kai annabi da ai shiru ya isa haka to duk sahabin da yazo bada labarin sai kishingida da yazo daidai nan shi ma sai tashi ya zauna wa kana muttaki an fajalasa haka tabi'ai suka yi haka atba'u tabi'ina shine hadisi musalsal kun fahimci wannan abin da kyau musalsalun hadisi musalsal kul ma ala wasfin ata shine hadisin da yazo akan wata sufa mislu ama wallahi an ba'anil fata misalin fata kaman wani kalmar alfata shine saurayi ya kawo shi ne saboda baiti ba zai ce fulanin ba ba zai dauki baitin zai kare misali wani ya bani labari kaza ka kad haddathani qa'iman haka nan ya bani labari qa'iman yana tsaye aw ba'd an haddathani tabassama ko kuma bayan ya bani labarin tabassama sai ya murmushi Na'am sai gaba ta gaba azizun ina ga wannan misalin aya wadatar ko yawa azizu marwithnaini aw thalatha mashhurun marwi fawqa ma thalatha kamana sun sa marwiyin ko litafin da ke hannunku marwiyun haka ne ko e mashhuru marwiyun, haka ne ko? Mashhurun marwiyun fauka ma salasa. Ina ga wannan akwai ero wajen rubutun, a baiti ba zai zauna haka ba. Mashhuru marwi, haka ake kira marwi, mashhuru marwi fauka ma salasa. Ina ce mashhuru marwiyun fauka ma salasa, baitin ya kare. Kun gane yanda ake karanta shi a baiti kenan, amma marwiyun haka yake a karatu, amma a baiti ba za ka ce marwiyun ba. E mashhuru marwi, marwi ya wani ma ba za ka mata madda ba, haka za ka bata. E so da karanta baiti daban da sauran karanta abu, shi ana karanta ne bisa ka'idan yanda baiti zai zauna. Azizu marwi naini au salasa, mashhuru marwi fauka ma salasa. Azizu nan ma kada ce azizu, kada ce azizun. Azizu marwi, marwi naini, marwi naini, wannan duka yawon din basu da wasali. Eh azizu marwi naini, haka ake karanta shi. Ku gyara da in ka haddace baiti a kuskure za ka karanta shi kuma a kuskure. Kun fahimci abin da kyau? Sai ce to azizu, yana ce haza hadisu aziz, me ake nufi da hadisi aziz? Hadisi aziz sai ce marwis naini, shi ne hadisin da mutane biyu suka rawaito. Au salasa, malami suka ce wannan kuskure ne da gwajen mai bukuniya, bai kamata ya ce au salasa ba, dan babu shi a ka'idan hadisi azizi. Hadisi azizi shi ne hadisin da mutum biyu suka rawaito. To shi sai ya ce marwis naini, hadisin da mutum biyu suka rawaito, au salasa, ko mutum uku. Ya saba da ka'idan malaman hadisi, suka ce anan kamata ya ce azizu marwis naini ya bahasa, ba bahasa mai bincike, daga albahasu, albahisu shi ne mai bincike. Suka ce da sai ce ya bahasa madadin au salasa. Menene hadisi azizi? A samu sahabbai biyu kadai suka rawaito shi, cikin tabi'ai ma mutum biyu kadai, cikin tabi'i tabi'i na mutum biyu kadai, shine hadisi aziz. Mutum biyu kadai a sahabbai aka je sun faɗi hadisin nan, cikin tabi'ai ma mutum biyu kadai suka rawaito shi, haka tabi'i tabi'i na mutum biyu kadai, ta ce wannan hadisi ne aziz. Ina fata kun fahimta. Ko da kana karatu ka ji an ce hadha hadisun azizun, ba ana nufin da'ifi bane ba, a ana nufin mutum biyu suka rawaito. Idan ya inganta kalas a kan shi gidan ingantattu. Idan da'ifi ne, yanzu ba saboda azizi bane zama da'if, wani matsala aka samu akan hanya. Amma ma'ana hadisi azizi ko da'ifi ne, ko hasan ne, ko sahihi ne, kawai mutum biyu suka rawaito shi. Kun fahimci wannan? Au salasa din nan ku jalayi akan shi bai cikin ka'idan hadisi azizi. Da ka jalayi zaka tuna me ma'anan wannan cewa ba uku ake nufi ba, biyu kadai, ba ɗaya ba, ba uku ba, biyu kawai ake bukata, shine hadisi azizi. Mashhuru marwi fauqa ma salasa, hadisi mashhur marwi fauqa ma salasa shine hadisin da mutum uku, sama da mutum uku suka rawaito, afwan, marwi fauqa ma salasa, hadisin daga mutum uku abinda ya sama suka rawaito shi, wannan shine hadisi mashhur. An gane ko? Mashhuri ne amma bai kai matsayin mutawatiri ba. Yawwa, bai kai mutawatiri ba, ku gane wannan abin da kyau. Hadisi mashhuri daban, hadisi mutawatiri daban. Hadisi mutawatiri ba amma san adadi ba, amma mashhuri an san adadi, kila uku ne, kila biyar ne, kila tara ne, goma, duk wannan mashhuri ne, amma bai kai mutawatir ba. Shi yasa ya ce marwi fauka, daga uku abin da ya sama kenan. Amma shaharan nashi ya shahara a bakin sahabbai, ya shahara a bakin tabi'ai, amma bai shuhura na yanda ya kai haddut tawatiri ba. Kawai kun fahimci wannan abin da kyau? To shaharan nashi kuma zai iya zamowa ingantacce ko akasin haka. Ina fata an gane. Yanzu aka ce da kai wani hadisi ne, misali hadisi tunda mun ce zai zama mashhuri kuma da'ifi, mashhuri sahihi. Akwai hadisi da ke mashhur ne kuma misali ya inganta, waɗannan akwai su da yawa ga suna a littattafai, innama al'amalu binniyati, hadisi ne mashhur, yara da manya kowa ya san shi, ɗan islamiya kowa, hadisi ne mashhur. Ahad ne, za mu je kan shi a gaba, yana ciki ga cikin ahad, tunda sahabbai mutum ɗaya ne ya san shi, ina fata an gane. Banda Umar babu wanda aka taɓa ji ya faɗi hadisin a cikin sahabbai. Hadisi yana zama mashhuri kuma ya zama hadisi misali da'if, kamar hadisin jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha, hadisi ne mashhuri amma hadisi ne da'if. Ina fata an gane, mallai yace na'am. Hadisi ne da'if, bai inganta ba, kware da gaske. Kuna ta karanta ayar islamiya ku? Yan islamiya da yawa ana karanta musu, amma lalle hadisi ne da'if, gashi kuma hadisi ne mashhuri. Na la tuqriful mi'ad, haka ne wannan abinda malamai suka ce shi ba a cewa zama mashhuri, sai dai a ce misali shaharar nashi ba a wurin malaman hadisi ba ne, a wurin awam ne. Suna nufin shaharar ya zama a wurin malaman hadisi kafin ya zo kanmu. Idan hadisi bai shahara a wurin malaman hadisi ba, ya shahara a zamanin nan, to su a gunsu ba mashhuri ba ne ba, wannan shirmanmu ne kawai. Ka'idar shaharar ya zama tun daga wurin malaman hadisi lokacin zamanin ruwaya. Yawwa. A hadisi na mala na? Wannan haka ne, a babin inganci ne ya kamata na kawo shi. Shi a wajen sahabbai ba mashhuri ba ne, gaskiya ne. Haka a wurin tabi'ai ba hadisi mashhuri ba ne, jazakallahu khairan. Amma ana iya samun hadisi ya zamo ya shahara kuma ya zamo hadisi ne misali mai kyau, sahihi ko hasan. Ana iya samun hadisi mashhur ya zama da'if kamar wanda na bada misali da shi. To ana iya kuma samun hadisi fa shahara ya zama hadisin ƙarya ne ma gaba ɗaya, ba ma da'ifi bane ba, ce hadisi ne batil. Kamar hadisin man arafa nafsahu arafa rabbahu, ya shahara amma hadisi ne na ƙarya, ko duk wanda ya san kanshi to ya san ubangijin shi. Kaga wannan kawai suka ce hadisin ƙarya ne. Arifu ne qabla an ta'buduni, wannan mai ingancin wannan hadisin. Lalle hadisi ne da'if, kware da gaske. To kaga iya shahara a ainihin bakin masu wa'azi da karantarwa. A takaice da hadisi mashhur ya zama marwi fauka ma salasa, sai mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam. Hadisi mu'an'an, hadisi mu'an'an da suka ce mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam, hadisi mu'an'an yana daga cikin hadisin da sanin shi yake da mahimmanci. Hadisi mu'an'an menene ma'anar shi? Sai ce ka an sa'idin an karamin, shine a kawo hadisi ba da kala haddasana kala haddasana ba, sai a ce ka anwani. To duk lokacin da ake ruwaya ana kala haddasana wani, kala haddasana madadin a ci gaba, sai aka fara anwani, to akwai question mark akan wannan hadisi. Ka'ida ya ci gaba da haddasana, domin ka'idan haddasana shi ne ya ji da kunne shi, ko kuma sami'tu fulanan ya ƙulu kaza, ko akhbarani wane, ko anba'ani wane. To amma in aka ce kala haddasana Qutaybatu bin Sa'idin, ko a ce misali kala haddasana Musa ibn Isma'il at-Tabuzi, kala haddasana Hammad ibn Salamata, sai aka fara an to akwai kwashan baka kan wannan hadisi me yasa haddasana din bai ci gaba ba kun fahimci wannan abin da kyau shine ka an sa'idin kamar daga sa'idu an karam daga karam madadin qala haddasani sa'idun ko qala haddasana sa'idun qala haddasana karamun sai aka ki a ce haddasana sai aka kuma na anwani 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 to wannan abun akwai kwashan baka kai shi suke ce mishi hadisi mu'an'an hadisin da yazo da an shine ma'anar mu'anan ne kun fahimta ko me yasa malami suke tuhuma hadisi mu'anan a kafin mu ci gaba da zuwa an yi ta tambayan hadisi mashhur wanda yake sahihi kamar hadisi la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'ina hadisi ne mashhur kuma yana cikin sahihi muslim ya inganta ina fata an gane hadisi ne mashhur a wurin malaman hadisi kuma hadisi ne ingantacce an fahimci wannan abin da kyau mu'an'anun ka an sa'idin an karam hadisi mu'an'an shine ka an sa'idin an karam akwai hadisi inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an Allah bai kwace ilimi daga zukatan malami kwacewa walakin yanzihu biqabd al-ulama'i yana kwace ilimi ne da ainihin dauke malamai su yi ta rasuwa har sai zama duniya babu malami sai jahilai sai a ta musu fatawa suna bada amsa an gane ku duk wadannan hadisi ne mashhur kuma hadisi ne sahihi yawa inna malamul bin ya ci lalle baya ciki to hadisi mu'an'an wannan ne shine sufan shi me yasa suke tuhuma hadisi mu'an'an ka'ida idan ban ji hadisi daga wurin wane ba to idan nace qala haddasani wane aka gane ban ji ba na zama al-kazib ba za a saki karban hadisi na ba amma idan nace an wane daga wane ai ban ce shi ya gaya min ba ko ne nace daga wane kun fahimci abin da kyau yanzu idan misali nace labari kaza daga wane ta yi wa ba shi ya gaya min ba ji ne a gari kun gane wannan abin da kyau yanzu ba za a ce nayi kare nace shi ya gaya min ba to shi yasa suke tuhuma in ace an me yasa bai ci haddasana ba to shi yasa sa abun question mark galibi karshe kuma zaka samu da'ifi ne amma ko wadanda yanda suka ce an wane ana karbar ruwayin su saboda an san wadannan sun kai wani matakin da duk inda suka ce an wane in daga wurin shi suka ci kai tsaye ko da ba sai haddasani wane ba irin su Sufyan bin Uyayna irin su ainihin az-Zuhri shi baya wannan duk karfin shi haddasana kawai yake cewa ana maganan waɗanda suna irin wannan abu a cikin akwai Sufyan bin Uyayna a cikin akwai Qatada bin Di'amata Sadusi akwai A'mash za ku ji ana ƙara haddasani A'mash shine Suleiman bin Maharan al-Kufi duk waɗannan suna da an'ana amma an'anan su kuma ana karba eh amma akwai waɗanda an'anan su ko ba a karba akwai irin su Baqiyatu bin Walid akwai irin su Muslim bin Wadna eh dama su duk inda suka ce an wane to tabbas sun ji daga wurin shi ne kuma za a samu an bi duk hanyoyin an gano lalle shi ya gaya mishi ya zo ta wata hanya lalle shi ya faɗa mishi an gane ko to irin wannan duk da aka yi bincike aka duk inda suka ce an daga wurin shi suka ji to su sun tsallake Sufyan yana ciki bin Uyayna A'mash suka tada da sauransu amma akwai waɗanda in sun ce an ba a karba akwai Baqiyatu bin Walid duk inda ya ce an malamai taka abin birki suke a binciko ina fata an gane akwai Muslim bin Walid shi ma wannan ya ce an ba a karba to sanin irin waɗannan yana da amfani shine an wane sai a ce an dinna a binciko me yasa ya ce an bai ce haddasani wane ba ina fata kun gane ma'anar an dinna ko to sai ce wa mubhamun shi kuma hadisi mubham ma fihi rawi a cikin akwai wani rawi lam yusam wanda ba an baci sunan shi ba yawwa wannan mun shayin shi a wurin karatu sai a ce qala rajulun wana mubham ne ko akhbarani rajulu ko akhbarani anni ko akhbarani shaykhi sai an gano wane ne wannan baka faɗi sunan shi ba me yasa ka boye suna ina fata an gane kila saboda da'ifi ne baka so a sani to in aka ce mubhadisi mubham shine wanda a cikin shi akwai wani rawin da ba kira sunan shi ba haddasana kaza haddasani kaza haddasani rajulun ko haddasani ammi ko haddasani khali ko haddasani shekhi yace a wannan akwai kwashan makanan wane ne wanda aka boye sunan shi nan shine hadisi mubham ar-rajulun daga wani ko an fulan wane ne fulan ne dole sai an fitar da sunan shi to wannan shine hadisi mubham wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadisi mubham shine wanda a ciki akwai rawin da ba ambata ba mubham guda ɗaya ne ba a bukatan a san waye ne idan a cikin sahabbai ne idan yace ja'a rajulun ila nabi ba a bukatan a san waye ne ba a ma bukata kawai an gane ko ya ko ja'a imra'atun ila nabi ba a bukata a san wace ce daidai yake da mubham na qur'ani wa ja'a rajulun min aqsal madinati ba ma so mu san waye ne to mubham na qur'ani ko na cikin sahabbai wannan shi mutafaqun alaihi ne wa mubham ma fihi rawin lam yusam amma in yazo cikin rijalus sanadi wannan chain na hadisi to sai an binciko an gano wannan mubham da aka boye sunan shi din waye ne na wanne wa mubham ma fihi rawin lam yusam wanne ne okay a kuskure ne ko sami shi fata eh rawin lam yusam eh wannan tanwin yana nan rawin shi haka yake ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qala ar-rijalu huwa ala wa ziddahu dhaka alladhi qad nazala shi wannan wajen mu'anun din nan a can gaba in muka je wurin tadalisi zamu sake dawowa kan shi saboda suna tafiya kusan a tare da juna al-mudallas din nan da muka fara to a can mun je wurin tadalis mu'anana din nan zai sake zuwa za ku sake fahimta abin da suke nufi da shi wa kullu ma qala ar-rijaluhu ala wa ziddahu dhaka alladhi qad nazala yace wa kullu ma qala ar-rijaluhu ma dinnan ismul mawsul ne bi ma'ana allazi wa kullu ma qala ar-rijaluhu duk hadisin da rijaluhu rijalus sanadi suka zamo kadan ala shine hadisi madaukaki wa ziddahu kishiyan wannan kuma zaka alladhi kad nazala wannan shine wanda ya sauka menene kishiyan sa wanda mazajin suka yi yawa tunda ci an ce kallar rijaluhu mazajin sun ni kadan me kishiyan kadan yawa ina fata an gane wa kullu ma kallar rijaluhu duk hadisin da rijaluhu qallat rijalus sanadin haddathana haddathana suka zama yan kadan ala to wannan shine madaukakin hadisi to a cikin kutubu sita gaba ɗaya kaf ba mai wannan kamar Bukhari an gane ko shi kadai yake da wannan abu a ce tsakanin shi da annabi mutum uku ne Bukhari ne kadai yake da wannan har guda 16 a cikin sahihul Bukhari guda 16 amma duk kutubu sita daga Muslim har Ibn Majah ba wanda yake da sulasiyat a ce tsakanin shi da annabi mutum uku ne Bukhari kadai yake da wannan amma Abu Dawud da Muslim suna da rubaiyat tsakanin su da annabi mutum hudu to da nan ne Bukhari tsere wa mutane an gane ko akwai Utaybah Muhammad bin Al-Musanna malamin Bukhari ne ko malamin Abu Dawud ne duk sun yi ruwaya daga wurin shi to akwai Abu Asimin annabi ina ji shine Abu Asimin Nabil je ma mun karanta hadisin shi sunan shi akwanta min to shi wannan malamin Muhammad bin Musanna ne to kuma Bukhari na ruwaya daga wurin shi to sai zamo ta hanyar wannan ya samu sulasiyat ya samu hadisi zuwa ga sahabi tsakanin shi da sahabin mutum ɗaya ne in banda wannan malamin to kaga in ka hada da malaman guda biyu da sahabi ya zama tsakanin shi da annabi mutum uku. To amma su Abu Dawud ba samu wannan abin ba da su Muslim. Me yasa suka ce an fi son mutane su yi kadan a wajen ruwaya? Saboda duk lokacin da labari ya tsawaita, kuskure zai iya shiga ciki. A ce wa ya gaya maka, in ce awwal ne ya gaya ni. Kai awwal wa ya gaya maka, ce Malam Abdullahi ne. Malam Abdullahi fa Malam Usman dan Bauchi ne. Wai, kai kuma fa Malam Abubakar ne. Abun ya yi tsayi. Malam Abubakar fa, ce wallahi wani ne a tudun wada. A ce Malam Ibrahim daga tudun wada. To kaga, to lokacin da abun ya yi ta tsayi, to kuskure zai shiga ciki. Amma aka samu mutum ɗaya, biyu, uku, a wace wahala kuskure ya shiga ciki. To shi yasa suka ce kullu ma qallar rijaluhu ala. Duk lokacin da aka samu rijalus sanadi suka zamo kaɗan, ala, to wannan ɗaukaka ne a wurin darajar hadisi. Wa ziddu, to kishiyan wannan kuma, zaka alladhi kad nazala, shi ne wanda hadisin ya sauka daga rutuba na daraja. To suna ce wannan na farko hadisi al'ali rubuta wannan abu dan bai kawo sunan shi ba, zaka kowanne yana kawo sunan shi. To saboda baiti anan ba zai iya kawo sunan ba, kawai sai ya ce wa kullu ma qallar rijaluhu ala, shine al hadisul ali. Nabi kuma al hadisun nazil, al ali wan nazil, haka suke kiran shi. Ko rubuta?
Na'am.
Al-ali da ainu. Eh, da kuma an-nazil. Dazu wajen hadisi a mashhur da muka yi magana, gashi mashhuri ne zama da'if. Akwai hadisin ne ta kokarin na kawo muku, shine hadisin abgadul halal ila Allah at-talaq. Haka ne ko? Mashhuri na amma da'ifi ne. Hadisi ne da'if. Kuma mashhur inda al-fuqaha. Abgadul halal ila Allah at-talaq. Halal da Allah yake fushi da shi shine saki. Hadisin bai inganta ba. Amma zaka ji har a bakin malamai suna faɗa. Amma hadisi ne da'if. Kun fahimci wannan abu? Na'am, akwai hadisin al-ajalatu min ash-shaytan. Al-ajalatu min ash-shaytan. Na'am. Yawwa, yanzu misali ka dauki, suna da ce akwai al-mashhuru indal muhaddisi. Hadisin ne shahara a wurin malaman hadisi. Akwai al-mashhuru indal fuqaha. Ya shahara a wurin malaman fiqhu, ba a wurin malaman hadisi ba. Akwai al-mashhuru indal usuliyin. Ya shahara a bakin malaman usulu. Akwai al-mashhuru indal awam. Wanda ya shahara a wajen gama garin mutane. Kowa ya san hadisin. To hadisin mashhuru indal awam, misali in an ce da kai wani hadisi ne da ya shahara a bakin awam kuma ya inganta, la min adukum hatta hibbu laqihi, kowa ya san hadisin nan musamman in boarding school saboda ta taimaka miki, kai dan waken ka kawai sai leko daki ce la min adukum. To ya shahara amma kuma ya inganta. To akwai hadisin da ya shahara a bakin awam amma bai inganta ba, shine kamar hadisin al-ajalatu min ash-shaytan wa tathabbutu min Allah. Ya shahara a bakin awam amma hadisi ne da'if. Ina fata an gane. Wato ka'idar duk yanda magana take da kyau ba a jingina ta zuwa ga annabi sai an tabbata shi ya faɗa alaihi salatu wassalam. Saboda ya ce duk wanda ya faɗi abu ya ce ni na faɗa, alhali ba ni na faɗa ba, falyatabawwa maqadahu finnar, ya tanadin wurin zaman shi a wuta. Shi ko da wasa baka jingina masa magana. Shi yasa aka kamar mukhtarul hadis da ke karantar da yara islamiya kuskure ne. Hadisan cikin shi kashi 80 zuwa 90 duk ba su inganta ba. Saboda wanda ya rubuta littafin Al-Hashimi kwata-kwata ba malamin hadisi bane ba, malamin lugha ne. Kwararren malamin lugha Larabci ne zo ya rubuta littafin hadisi. Ya ta kawo kwamacala da tatsuniya da wasu proverbs duk ya sa a matsayin hadisi. Wani abun ma habaicin Larawa ne sai ya ci kala Rasulullah. Larawa matu na jahiliya misali. To akwai su kwamacala cikin muktara hadisi, shi yasa yanzu aka fara hana karanta shi a littattafai. Amma akwai na'am eh haka ne muqtarul ahadith zababban hadisi to ba hadisan bane ba akwai wani babban malami a Sokoto da yayi aiki akan littafin ya ware hadisan da basu inganta ba su suka fi yawa to mu je kai tsaye a baiti na ƙarshe da zamu tsaya kai sarami ce na Malam Usman na'am duk yana ciki yana cikin da'if ƙwarai shi ne al'ajalatu mina shaitan to ka zo mana da shi gobe wake kullo a amalin zibal wannan hadisin da'if ne ƙwarai ibn al-Usaymin ya ce hadisin bai inganta ba ƙwarai da gaske وما أدبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين إنا كأكا ونن بيتين زامو سيا سيبو يسال الله وما أدبته دك أبن دعك جنجناش إلى الأصحاب زواغ صحابي من قول نمغنا أو فعل هو أيكي فهو موقوف تواني شيني حديثي موقوف جموكي مغنا تازو زكين أي علم haka aka sani ko shine abin da aka sani daga az-zakanatu ne al-ilmu ba anan zukin ay ulima shine ba anan zukin ko rubuta az-zakana bima'ana al-ilmu eh wama adabtahu ila al-ashabi duk abin da aka jingina zuwa ga sahabi ya ce kaza amma shi bai ce annabi ne ya faɗa ba min qaulin magana ne aw fi'lin ko aiki fa huwa mawquf ka'idan terminology na hadisi ana kiran shi da hadisi mawquf wanda ya tsaya check akan sahabi bai sallaka zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam kaman me shine da sunan babu misali Ali bin Abi Talib ya zo yayi sallan kusuf rashin lafiyar wata ko rashin lafiyar rana duka sunan su daya sai ruku'u guda uku madadin ruku'u kuma guda biyu ake in aka yi ruku'u farko aka dago ba a tafiya sujjada sake sabon karatu aiki ita kadai ce sallah mai ruku'u guda biyu sujjada guda biyu sannan yazo yayi sallan janaza sai kabbara guda shida madadin kabbara guda hudu an gane ku in ka dauke kama Abdullahi bin Abbas Allah kara masa yadda yace dawafi a dakin Ka'aba kaman sallah yi sai ce sai dai Allah ya halatta magana a cikin shi to da wannan sai malamai suke hukuncin haramun ne kai dawafi sai kana da alwala wanda rajihin kauli ko ba haramun bane ba mustahabbi ne babu ibada da aka ce wajibi sai da alwala za a yi in ba sallah ba duk wani ibada mustahabbi ne da karatun qur'ani da dawafi da wani ne duka mustahabbi ne kai alwala amma in kai ba alwala kuma abun yayi amma sallah ce in kai ta babu alwala babu taimama sallan ba ta yi ba sai dai fa in kana da halin ka shiga yanayin da ba za ka iya kowanne ba misali an kama ka an saka a asail Allah ya kiyaye a kawo ma ruwa kai alwala aka ce babu ina za ka yi taimama ya zama duk akwai najasa a wurin sai kai sallan ka haka sallan ta yi ina fata an gane to amma in akwai halin alwala kai sallah babu sallan ba ta yi ba to shi yasa suka ce wannan maganan ba magana annabi bane magana Abdullahi bin Abbas ne cewa dawafi kamar sallah take ba hadisi bane marfu'i hadisi ne mawquf wa finna alaini a ramazai mai da moye cikin sunan Abu Dawud wa finna alaini ai wannan wafin na alaini aikin da sayyidina Ali yayi an tambaye shi ne sai ya ce haka ne saboda ya ga annabi yayi ne eh wa hadisi ne marfu hukuman wanda muka fara dazu eh idan hadisi ya zama mawquf maganan sahabi ne an tabbatar da shi ya fada shine mawquf in kuma an tabbatar da shi ya fada amma abun na daukar hukuncin magana annabi ne shi a ce al-marfu hukuman ina fata an gane saboda me idan ya faɗi abinda hankali ba zai dauka ba cewa shi ya kirkiro magana ya bada labarin gaibu mun faɗa dazu duk inda sahabi ya bada labarin gaibu ba a masa wahayi to ana ba shi hukuncin annabi ne ya gaya mishi ko kuma yayi aiki na wani ibada sahabbai ba sa bidi'a kwata-kwata inda ma bidi'a take inda suke ma bidi'an ba ta zuwa to in ka ga ya aikata wani abu cikin ibada to ya taba ga annabi yayi ne ko da bai gaya maka ba shine al-marfu'u hukuman ana ba shi hukuncin hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kai minti 40 in mun kai 40 za mu yi tsayawa sai mu yi sallah insha Allah sai mu ci gaba na'am na'am okay ina ga za mu tsaya nan insha Allah za mu yi kasa na na'am na hudu na'am eh hadisi a wurin mashhur in an ce hadisi mashhur ko a wurin malaman hadisi ko a wurin malaman fiqh ko malaman usul ko kuma awam ga magarin mutane duk ana kiran shi da mashhur amma it defend da wani hukunci za a bashi idan ya inganta yana na matsayin shi na ingantacce ko mashhur ko a ce mashhuri a wajen malaman hadisi ko wurin malaman fiqh ko kuma malaman usul eh lalle ba sai ya shafi ahlul hadis ba sai dai wajen hukunci ne su suke da right na su bashi hukunci malaman fiqh ko malaman usulu ba sa cewa hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan fil ne na malaman hadisi su suke da authority na su ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba wani baya motsi shi shigi a wannan layi na'am
wannan mu a wannan karatu zan ku ji hadisi mai hadisi mashhuri ne
na'am eh ba irin shi bane ba eh insha Allah eh ba wurin yanda jama'a suke fuskanta ba subhanakallahumma rabbana kaina na karshe na'am na'am muwatta malik ai yana gaba da bukhari ma a kar ma ka bata lokacin ka muwatta malik warin hadisi ali yana gaba da bukhari saboda Imam Malik fa tsakanin shi da Annabi shekara 73 ne alaihi salatu wassalam an 83 sori an haifi imamuna Malik hijira tana da shekara 93 to a ciki zaka cire shekara 10 a cikin 93 in ka cire 10 sarana to Annabi ya rasu da shekara 83 aka haifi imamuna Malik yasa shi Malik galibin rubayin shi tsakanin shi da Annabi mutane biyu ne Nafi ibn Umar galibi ka gane ko eh su Malik su ne ajin farko dama su Zuhri kuma zaga mutum ɗaya ne kawo daga sahabi ne tsakanin shi da Annabi alaihi assalatu wassalam ke sa wannan zamanin yafi kowanne alkhairi lokacin babu barna babu ƙarya babu kaza duk babu bid'a daga baya suka yi ta shigowa dama ana ƙara nesa da wahayi duniya tana ƙara lalacewa ne nan za mu tsaya insha Allah Malam Ahmad zuwa kira sallah ko mu hutar da kai ga wani balarabe ladani.